أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan bayanai wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Insha Allah maudu'in na yau zai kasance akan riya. Menene riya? Sannan kuma menene hakikanin shi? Menene hadarin shi a cikin rayuwar addinin musulunci na shi musulmi? Sannan menene sakamakon shi da kuma alamomin shi da duk wani abin da yake da alaka da shi? Insha Allah za mu je cikin wannan maudu'in da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu a cikin sa. Na farko dai, riya ma'anan shi shine ya kasance mutum yana aiki saboda neman wani matsayi a cikin zukatan mutane. Wannan aikin da za yi magana ne, mu'amala ne, ko abin da ya kama da haka. In dai ya yi shi da niyyan cewa wannan aikin ina yin shi ne saboda ina son in samu matsayi a wurin mutane, ina son in samu daraja a wurin mutane, ina son in samu ɗaukaka a wurin mutane, ina son in samu huska a wurin mutane, to shikenan wannan aikin ya kasance riya. Shi yasa wannan riya shine yake muƙabalan ikhlasi. To duk aikin da babu ikhlasi a ciki kenan ya kasance aikin riya. Kin duk lokacin da mutum zai magana, duk lokacin da mutum zai aiki, wannan aiki yana nufin samun matsayi, ko wannan magana yana nufin samun matsayi a cikin zukatan mutane. To shikenan abin ya kasance riya kenan. Wannan shine abin da ake kira riya. Wannan yana da matukan khutura a cikin addinin musulmi, kuma yana da matukan hadari a cikin rayuwar musulmi, wanda zai zamanto aikin musulmi gaba daya ya kasance haba'an mansura, ya kasance kura abin watsarwa. Allah subhanahu wataala ya kare mu. Kenan za mu iya ganin hadafin mutumin da yake riya. Wani irin hadafi ne? Hadafi ne wanda ya kasance tsarkakakke, tatacce, saboda Allah subhanahu wataala kawai. Ko kuma a hadafin mutum da yake riya wani hadafi ne na duniya, na neman duniya, na neman matsayi a wurin mutane? Tabbas hadafin shi shine na biyu. Hadafin ya kasance hadafi ne na duniya, yana neman duniya ne da aikin shi, yana neman duniya ne da maganan shi, saboda in ya samu matsayi a cikin zukatan mutane, ya samu daraja a cikin zukatan mutane, ya samu ɗaukaka a cikin zukatan mutane, ya samu huska a cikin zukatansu, to dama abin da zai biyo baya duniya ne. Dama saboda duniya ne duk yake neman wannan matsayi a cikin zukatansu. Kenan in ya samu wannan matsayin, shikenan sai zamanto ya samu duniya. Kenan ba hadafi bane ilahi, hadafi ne duniyawi. Saboda kenan natijan irin wannan aiki zai kasance natija wanda yake baya da wani kima, baya da wani daraja, kuma ba zai amfani mutunin ba. Iya kashi nan duniya amma ya samu. Hakanan kuma za mu iya ganin shiriya din kashe-kashe ne. Malaman akhlaq sun kassama riya zuwa kashi biyu. Kashi na harko shine kasance riya tsantsan shi, tsaban shi. Watan kenan ya kasance mutum yayi aikin ne dama hadafinsa shine ya samu duniya bi da wani tunani dangane da al'amarin lahira cikin wannan aikin magana ne ko aiki baya da wani tunani dangane da al'amarin lahira bai ma kawo a tunanin shi ba niyyar shi dama saboda duniya ne wannan riya ne tsantsa wannan ɗaya ne daga cikin kashe-kashen riya na biyu shine ya kasance riya wanda aka hada shi da wani abu watan riya wanda yake hade da wani abu kaman shirka kenan misali mutum yana bauta ma Allah subhanahu wata'ala ne shi kadai amma kuma yana da wani hadafi bayan wannan yana bukatar zamanto kuma ya samu duniya ta hanyar wannan yana bukatar ya zamanto ya samu huska a wurin mutane yana bukatar ya zamanto ya samu daraja a wurin mutane saboda wannan aiki din to wannan sai ya kasance kenan shirka wannan shine abin da ake kira shirkul khafi wato shirka wanda yake boye akwai shirka wanda yake bayyane na bautan gumaka na bautan wani Allah ba Allah ba akwai shirka wanda yake boye wanda shine yake shiga cikin riya wala azbillah kenan waɗannan kasusuwa guda biyu na riya tsaba riya da kuma riya wanda aka gwama dukkan su ba su da wani kima a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma za su iya kasancewa dalili na rusa aikin mutum gaba daya zamanto baya da wani sakamako a wurin Allah subhanahu wata'ala saboda Allah subhanahu wata'ala kasantuwan shi shi kadai ne baya bukatar ya zamanto an hada shi da wani abu wanda ba shi ba duk wani aiki wanda mutum zai ya hada wani Allah da Allah Allah subhanahu wata'ala ya wadatu daga barin wannan aikin duk wani aiki wanda mutum zai kawai niyyar shi duniya ne Allah subhanahu wata'ala ba ruwan shi da wannan aikin kina Allah subhanahu wata'ala yanda ya kasance shi kadai sarkakakke haka ne yake bukata ga bayan shi su bauta masa shi kadai kuma su sarkake masa bauta bai bukatan ayi saboda mutane bai bukatan a gwama shi da mutane yana bukatan ya kasance hadafin mutum cikin bautan Allah subhanahu wata'ala magana ne ko aiki ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala kawai in mutum yayi saboda Allah subhanahu wata'ala kawai to lokacin Allah subhanahu wata'ala zai karbi ibadan shi lokacin Allah subhanahu wata'ala zai yarda da wannan aikin lokacin Allah subhanahu wata'ala zai albarkaci wannan aikin ya zamanto ya samu tasirin shi cikin duniya da kuma lahira shi yasa muna da bayanai da daman gaskon da suka zo misali cikin alkur'ani mai girma dangane da hadarin riya hakanan kuma muke da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da kuma iyalan gidansa tsarkaka wanda suka nuna hadarin riya da kuma irin asaran da yake tattare da shi da kuma irin azaban da Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ga wanda yake aiwatar da shi wanda yana bukatar ya zamanto mun yi tadabburi a cikin su kuma mun ji tsoron wannan sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya tanadi da masu riya al misali muna da hadisi da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda yake bayani kan zahiri da batini kuma yana da alaka da riya saboda shi musulmi a cikin koyarwa na addinin musulunci abinda Allah subhanahu wata'ala yake bukata da shi shine ya kasance batinin shi da zahirin shi ya kasance abu guda ne kada ya zamanto batinin shi wani abu zahirin shi wani abu daban yana bukatan ya kasance yanda ya yi imani da Allah subhanahu wata'ala cikin zuciyar shi imani na gaskiya to ayyukan shi ma ya kasance wanda suke bijirwa daga gare shi ya kasance saboda Allah subhanahu wata'ala ne shi kadai kada ya zamanto saboda duniya kada ya zamanto saboda wani Allah ba Allah ba ko kuma saboda wani Allah da Allah subhanahu wata'ala kenan ana bukatan ya kasance akwai tawafuq akwai insijami akwai daidaito tsakanin batinin mutum da zahirin mutum wannan shine zai maida mutum musulmi na kwarai mumini bawan Allah wanda ya cancanci ladan Allah subhanahu wata'ala duniya da lahira. Amma in ya zamanto batininka ya bambanta da zahirinka, shikenan zaka shiga kenan layin munafikai, kuma zaka shiga kenan layin waɗanda suke da riya, wanda suke aikin su dama don mutane su gani. Dama shi riya din aiki don wani ya gani kuma ya yaba, aiki don wani ya ji kuma ya yaba. To wannan ya saba ma ikhlasi, ya saba ma abinda Allah subhanahu wata'ala yake bukata na a kadaita shi kuma ayi aiki saboda shi kadai. To wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana bayyana mana dangane da abinda ya shafi zahiri da batini. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yabna mas'ud, kaman wasiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ma ibn mas'ud, yana masa nasiha, yana ce masa iyyaka an tuzhira min nafsika al-khushu'a wa tawadu'a lil adamiyyin, kai canka ka shedinka kada ka kuskura ka bayyana ma mutane ɗan Adam kan cewa kai kana da khushu'i, kan cewa kai kana da tawadu, watan kai mai tsoron Allah ne, kai mai kankan da kai ne, kai kokarin bayyana mutane haka a zahirinka, sawa'an cikin maganganunka ne ko kuma cikin ayyukanka. Kada ka kuskura ka aikata wannan aikin saboda yana da hadari ga addininka. Wa anta fima bainaka wa baina rabbika musirrun ala al-ma'asi, alhali kai ka kasance tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala kana mai dogewa, kana mai tabbata, kana mai wanzuwa, kana mai istimrari akan sakon Allah subhanahu wata'ala. Wazunub, kana mai dogewa akan zunubai, wato kana gwada mutane a zahirinka kai bawan Allah ne, kana gwada mutane a zahirinka kai mai tawadu ne, kai mai kankan da kai ne, amma a batininka tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala in ka kebe da inda ba kai sai ba kowa sai Allah, sai mala'iku da suke ganin ka, lokacin kana sabo ne, kana zunubi ne, kuma kana istimrari akan shi, kai canka da kasance ka aikata haka. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yaqulu Allahu ta'ala, Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur, Allah subhanahu wata'ala ya san idanuwa masu yaudara, masu aikin yaudara, ya sani kuma abinda adda kai cikin kiraza, ya san abinda kirazan mutane suke boyewa. Kenan duk abin da kai Allah subhanahu wata'ala ya sani. In ka bayyana alkhairi ka boye sharri, Allah ta'ala ya sani. Haka ne in kai aka san haka nan ma Allah subhanahu wata'ala ya sani. Mutane su ne suke ganin zahirinka, kuma abin da kai aikatawa shi ne suke maka hukunci a kai. Ko da mutane sun ɗauka kai mutumin ƙware ne, in dai a batininka kai mutumin banza ne, ba da wani kima, ba zai amfani ka ba da komai ranar tashin alkiyama. Zai kasance kenan ka yi asaran duniyanka da lahiranka. Kenan wannan kashedi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ma ibn mas'ud, kan cewa kai canka daga kasance ka bayyana mutane zahirinka, kai mai tsoron Allah ne, kai mai kankan da kai ne ga Allah subhanahu wata'ala, alhali a batininka tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala kana saba ma Allah subhanahu wata'ala, kana dogewa akan zunubai. Allah subhanahu wata'ala ya san abinda idanuwa suke na yaudara, wato wani lokaci za ga mutum yana sabon Allah subhanahu wata'ala da idanuwansa, kaman ko yana kallon haram, amma sai ya kawo ba yana nan yana kallo ba ne, dan ya gwada mutane tana ba ko ne yana ganin shi wanda yake kunya, amma sai ya nuna masa kawo ba abin ba ne yake kallo, alhali hakikatan abin ne yake kallo. To Allah ta'ala ya san wannan. Sannan abinda adda ko cikin zuciyar mutum shi ma Allah subhanahu wata'ala ya san da shi. Duk abin da akwai cikin zuciyar mutum, duk abin da mutum ya boye na sharri, ya yi kokarin ya bayyana alkhairi, Allah subhanahu wata'ala ya san da wannan. Kenan mutum baya da wani zabi illa kawai ya kasance batinin shi da zahirin shi sun kasance abu guda, ya kasance aikin shi saboda Allah subhanahu wata'ala, yanda yake a cikin zuciyar shi a zahirin shi ma ya kasance haka. Yanda yake kulli a cikin zuciyar shi, a cikin maganganun shi, a cikin ayyukan shi ya kasance haka nan ne. Kada ya zamanto mutum mai huska biyu, ya kasance mutum mai huska guda, wanda yake akan hanya madidiciya, wanda da batinin shi da zahirin shi abu guda ne. Wannan shi zai fitar da mutum daga halin riya, kuma zai mai da mutum mukhlisi mai ikhlasi tsakanin shi da Allah subhanahu wata'ala, ayyukan da yake saboda Allah subhanahu wata'ala, kuma yana yi domin neman tsira. Wannan kenan, da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da muka ji cikin wannan hadisin. Da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.